bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sunana zubair almuhammadi daga nan masallacin juma'a da ammarin yasir dake gwalaye gangaruwa hudubar mu ta wannan rana mai albarka mun ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wata'ala bisa kasancewar mu cikin al'ummar annabi muhammadu annabin zababban annabi wanda shine almustafa zababban Allah shine almuqtaru zababban Allah shine almujtaba zababban Allah shine almuntakabu zababban Allah shine almuntaka zababban Allah Allah ya zaba annabi Muhammad Allah ya fifita shi dan haka Allah ya kaddara haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan watan muka gode wa Allah subhanahu wataala da Allah ya kara maimaita mana wannan ganin wannan wata mai alkhairi wanda haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da matukar muhimmanci a tasirin rayuwar mu da ita ne Allah subhanahu wataala ya fitar da mu daga cikin kangin da muke ciki kar mu manta wannan cikin wannan wata 12 ga wannan wata da muke ciki nana aminatu zuhuriya ta haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ci haske kurum ta gani a gabanta yana walwali sai ta ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dan Allah sallallahu alaihi wasallama yana faduwa ƙasa sai ya wato ainihin jingina hannayensa guda biyu a ƙasa ya daga kansa zuwa sama yana jalalu rabbiyur rafi'i yana gaida Allah subhanahu wataala yana wato ainihin gaida Allah subhanahu wataala nan malamai suka ce daga kansa da isama yana nuni zuwa daukakar daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi atishawa bayan yayi atishawa sai gode ubangiji ce alhamdulillahi rabbil alamin da mafi fasara harshen larabawa mala'iku suka ce yarhamuka rabbuka ya kairal anam suka mairwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hamdalillahi ta atishawa san Allah sallallahu alaihi wasallama an haife shi a wannan rana da hakoransa a ciki da cibinsa a yanke da kaciyarsa da kwallinsa da mansa babu wata dauda ko kazanta wanda aka saba haihuwar sauran mutane da ita nana Amina tace ta ga abun mamaki dan ta ga haske walwal a gabanta fa idza huwa bi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan dare kuma Allah subhanahu wataala da aqiqadar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bayyana wasu al'amura masu matukar muhimmanci wanda duniya bata taba ganin al'amari irin wannan ba ba in abubuwa wanda ba a saba gani ba a gan su ba dan komai ba saboda girmamawa da janibin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wataala ya kawaita ya kawata sama da taurari sun yi kasa kasa sun kara haske kuma aka wato ainihin kiyaye sama da shidanu wadanda suke zuwa su ji daga gurin daga wato ainihin sama sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda na fada an haife shi tar a wanke sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka dan uwa mu gode wa Allah bisa ni'ima da Allah imanata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan wata yana da matukar muhimmanci kila wani yace ya bai ga an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin watanni guda hudu da Allah subhanahu wataala yace minha arba'atun hurum ba to amsa shine shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya samun girma dan wani abu sai dai wani abu ya jingina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu girma dan haka da an haifi shi a ɗaya daga cikin waɗannan kwanuka wannan watanni guda hudu masu alfarma da Allah ya faɗa cikin Qur'ani kila wasu su goranta mana su ce ai ya samu daraja ne saboda waɗannan kwanaki waɗannan watanni kai da aka haife shi masu girma shi ko manzon Allah baya samun girma dan wani abu sai dai wani abu ya samu girma dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan rana katanga kisra ta keci wanda ta shekara dubun ne ba ta bagarin ta tsage ba ta daddare saboda haihuwar manzon Allah wutar Farisa ta kafe kuramar da ba ta kawo ruwa ta kawo wanda take kawowa ta kafe Allah ya saba al'amura saboda Allah yana nuna wa girma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka ɗan uwa ya kamata mu girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu koyi da manzon Allah mu kaunaci manzon Allah kuma mu gode wa Allah da Allah ya sanya mu cikin al'ummar annabi Muhammad shi busu yana cewa lamma da Allahu da'ina li da'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umami saboda Allah ya zaba annabi Muhammad ya zama shine mafi girma cikin annabawa gaba ɗaya mu ma Allah ya zabe mu ya zama mu ne mafi girman al'ummatai gabaki ɗaya Allah ka ba mu kaunar manzon Allah ka ba mu koyi da manzon Allah ka ba mu kuma wato girmama manzon Allah da lallaba wa Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗan uwan na kira a gare mu mu azumi mu yi salati mu yi sadaka mu sada zumunci mu kyautata junan mu mu yi farin ciki ba dan komai ba saboda samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ba komai social media nan yanzu ta bada misali kowa za ga ya dora bazai dinsa da na ƴaƴansa da na abokansa da na sauran al'ummatai gabaki ɗaya unwa da abokan arziki to ƴan uwa yaya wanda shine nabiyyin rahmati sallallahu alaihi wasallam shi aka haifa lalle ya kamata mu yi murna da haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka ba mu albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma muna kira ga al'umma su kiyaye hurumin Allah a gudanar taron maulidi su kiyaye alfarman Allah su kiyaye alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don gudun tsokano fushin ubangiji subhanahu wataala marhaba da wannan wata na haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan gidan radio Allah ya kara masa albarka Malam Tijjani Allah ya taimaka Allah ya kara albarka wannan hidima da kuke addini Allah ya saka muku alkhairi wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala